Sabuwar gwamnatin ta rikon kwarya wace Prime Minister bugu da ƙari ministan kudin ƙasa Ali Muhammad Lamin Zain zai jagoranta na da mambobi 21 da suka hada da fararen kula galibi bakin fuskoki da mata hudu da wasu daga cikin hafsoshin sojan da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Shugaban kungiyar Bade Sanvoa Nasir Saidu ya bayyana gamsuwa da tsarin da majalisar CNSP ta yi amfani da shi wajen waɗannan naɗe-naɗe.
Rashin alaƙa da aga mambobin gwamnatin da siyasa shine abun da mutane sun kashi daɗi. Na biyu, mutane ne waɗanda mafi yawanci wasu ma ba a san su ba. Shi kankan shi Prime Minister sanin da aka mishi shine ga matsayin shi na ƙwararre bisa al'amari na kuɗi. Mutane sun yaba suna jin ita ce gwamnati wadda za ta kama surba ta ceton ƙasa. Gwamnati ta mutum 21 har da Prime Minister abu ne na yabawa.
Darajin kare demokradiyya Abdu Alhaji Idina haɗin gwiwar ƙungiyoyin FSCN wanne shi ma yaba da yadda aka takaita yawan ministocin gwamnatin ya gano wasu kurakuren da ka iya shafar sabuwar tafiyar da aka sa gaba.
Zaben Prime Minister an yi wannan aiki da tsanaki. A cikin ministocin ma akwai wasu wanda kamar ba a yi ba aiki da tsanaki aka zaɓe su. Ka gani Enseignement Technique Information Professionnel an rushe ministar ɗin. Shi ko wannan ministar ɗin yana da umfani, bai kamata ba a ce an rushe shi an maida shi wata direction haka a ministar ɗin education. Wannan ina tsammanin kuskure ne aka yi tun da wanga lokaci na yau in babu Enseignement Technique babu Information Professionnel a duniyar ba ta da kyau mana. Tushen cigaban ƙasashe shine Enseignement Technique da Information Professionnel, bai kamata a rushe shi ba.
Sabuwar gwamnatin na da mata hudu wato kashi ɗaya daga cikin biyar na yawan mukamai. To amma a cewar jigo a kungiyar MC Sunday Falmata Taya, girman tangardar da suka hango ta fice batun kasan jinsin mata.
Mun yi da son da kafin su sa waɗannan ministocin ya kamata su yi bincike mai zurfi na kirki a dibi wane ne da wane ne, wa ya kamata wuri kaza. Saboda in kuka yi la'akari aka diba, akwai waɗanda an san su sun zamana cikin harkar wancan gwamnatin canja margayi sun yi faram-farama. Yanzu da wannan gwamnatin ta zo aka maida su gehe, kuma yau muka tawaye gari muka iske su da shi. Abin da yasa suke wannan abin ba mai mu bamu san menene gaggawan su ba. Tunda ya kamata a ce sun ce ma SJN duka minister su ci gaba da aiki kai tsaye da aikin gwamnati, su dauki lokaci su yi lissafi, su diba, su bincika, su bambanta ɗanduma da Kabewa sannan a sa.
Wannan na wakana a yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin ECOWAS ke gudanar da taro a Abuja na neman mafitar dambarwar siyasar ƙasar da yanzu haka ke fama da hararin ta'addanci. Na baya-baya shine wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyar a jiya Laraba a ƙauyen Burku-Burku na jihar Talabiri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.